Salati kai zira manar adadi ga hada danka mai saji mai bakar gida mai kwanta jangashin nan wankan ka wanda fa bai kura bai jarfata farata tas mai shekin dauke duba
salamu alaika
yo agawa akwai gausu zamani barhama in ya saiduwa
salamu alaika rasulallah
kokai da tauraran karni jinin ma aiki dan asali mai takamba da rasulallah azahirin sa da mabi simbol din manzo sharin namijin fama ba za su santa ina ka buba
salamu alaika rasulullah
rashigal kaduma zan fama salamu alaika rasulullah ya tirke ruhin kudura yarje mani kai manzan Allah karshen kabar gaiwa mai jure wautar bayi manta bajin ka ce turba dina ka wallahi dallahi da dai ba zai taba kai cuba
salamu alaika rasulullah
dare ma anbiya uka kam hada manzanni bawariwa din daga adamu har isa waye bai rinsu da mai su zamsuwa mai sutura manzan Allah
bai kala da yansu da kwalla ba
salamu alaika rasulullah ya mutawatiro albaki mujammil sanu uban wayi muktadirun manzan Allah uban kadari karshen matsayi aiki mai babar halala kawo fahimta ta nauyi kai ga ka ba fa Allah ba babu mazira ba kai ba
salamu alaika rasulullah
kai ne guci kowa kan sulkuma minus ba zai rana ba abika a yarda da kai dole ai ko ba ma dan padam baba da takalman ka ka hau arshu waye isa in ba kai ba
salamu alaika rasulullah
da Allah ka ke sai kallo biyayya dole gurin wai ka gagari nan ka gagari can fasihi din ka bun wai ka san Allah ka san farko ka san karshe da abu yayi ashe jibril hijabi dai zuwan da yake ba a gano ba
salamu alaika rasulullah
zo silar mahashar bau fallana mai bayan goyen bayi kai mujinjina wa maulana da kai na baki manzan Allah ni man san wani ba kai ba
salamu alayka rasulallah
ya sirrin bozun komai baka bar saban baka bar kasba wani mai igiyar girma da ba kai ne ka alamai ba sha maula manzan Allah ba a zuwa ba a dacewa galamin ji mani kaunar ka ta zan a jarida ya abba
salamu alaika rasulallah
ba ka da gefe sha kundun wai ta ida zan isar Allah ya jingide si ya salama to sarki Allah kenan ina ga gubayi summa lalle akwai aiki tukuru gaban mu ba mai sauki ba
salamu alaika rasulallah
waya isa annabi ai sai kai kana nuna mana babu ya shi yana nuna mana babu ya kai wai ya al'amarin yake ne waya kun san wani shi ko kai wannan amsar tai nauyi sanin da ba dai bayi ba
salamu alaika rasulallah
ka kula fahimta da mai ita a cikin kadarin ka ma da kake sai tsadar ne ma ta taka ake a dare rana sha soyayya maulana annabi sanno madafana mai doda do manzan Allah da gaskiyan gaskiyan uban kowa
salamu alaika rasulallah
babu gaban sa fa sai baya ku zo ku raka no mai sha zaduwa ya fi gaban bai kaiwa ba so far annabi jiwa shike mulkin mulkin du bai taba nuna dagawa ba kun hakuri karshe da shi bai taba rama mugunta ba bai kyara balle kyama dan shi ba ajizi ne wa mai kyauta mu'udi mai dumbuza bai kigo ba bai shakuwa baya kyatsa da hamma bai taba kuda yawa kyakya wanda ya karya ta kyau ya cika cuk bai tauni ba annabi ya fi gaban addu'a bai taba gyaran fuska ba shike haska ka du haske dan shi ba na tabo ta gode ba kana zuwa a wajen tafiya bai taba tayar da kura ba bai wai ge domin kallo dan ba da ido ba yake duwa mai sauta manzan Allah gidan sa bai taba yana ba kafar hagu ba ta rigan dama ba kuma tsalle yake ba shi daga dika